samu idamuwa san kyare yake karuwa kamar shuka cikin damuna mun zama dai wurin shakuwa na zama sahibi wurin sahiba sarauniya yake ce daya buri na ya zama gaskiya na same ki to aina gama tayiye kulliya tayiye dariya zan baki kariya dan babu kamar ki a duniya na kamu na kamu na kamu da soyayya na kamu da soyayyar ki da ma na zama sarki ke kuma sarauniya ta da ma ki samu sauki a cikin zuciya ta da ma na zama naki ke kuma ki zama tawa da ma ki zama amarya ni kuma na zama ango kyakkyawa abar suna kyakkyawa abar suna Yawa, amar suna Yawa, amar suna Iri, iri, baby Sankiya kwanta maji Kamar da wasa kina gani Yamba buke aina Mace ma Iri, iri, baby Sankiya kwanta maji Kamar da wasa kana gani Yamba buke aina Man, you give me peace of mind So anytime I call you, come on line, line, line your time cause now you just got down my brain oh na 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 taiye kulliya taiye dariya zan baki kariya dan babu kamar ki a duniya da ma na zama sarki ke kuma sarauniya ta da ma ki samu sauki a cikin zuciya ta da ma na zama naki ke kuma ki zama tawa da ma ki zama amarya ni kuma na zama ango kyakkyawa Amar suna kyakkyawa Amar suna kyakkyawa Amar suna kyakkyawa Amar suna kamara tara kwai tara ya tara ganga buga man ganguna na kamu na kamu da soyayya kamara tara kwai tara ya tara ganga buga man ganguna na kamu na kamu da soyayya ma na zama sarki ke kuma sarauniya ta da ma ki samu sauki a cikin zuciya ta da ma na zama naki ke kuma ki zama tawa da ma ki zama amarya ni kuma na zama ango kyakkyawa abar suna kyakkyawa abar suna kyakkyawa abar suna Yawa, amar suna dama, 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 gani ki dama. Beats Me X.